Ayo bakwai ga wata Abrilu shekara 2017 rana ce da hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da kiwon lafiya ta kebe domin kiwon lafiya a dukkan fadin duniyar. A jamhuriyar Nijar, ministan kiwon lafiya ne ya cewa da Dr. Idi Kalame Nasara ya yi wa 'ya'yan jamhuriyar ta Nijar jawabi a madadin hukumomin kasar akan sha'anin kiwon lafiya da ma razana ko damuwa, ganin cewa maudu'in bana yaƙi da damuwa ko razana tare da taken muyi wannan zancen. Shi dai sha'anin damuwa ko na razana yana samo asali ne daga rashin kyautawan yanayin rayuwa, haka ma da talauci da fatara da wariya da nuna ma jama'a bambancin jinsi ko bambancin launin fata ko matsanancin sha'anin aiki. Kuma akan haka ministan kiwon lafiya ta jamhuriyar Nijar na cewa,
Madame Monsieur, pourquoi la dépression constitue-t-elle un problème de développement pour les pays à faible
revenu? Kun san domin ni razana damuwa ke kasancewa wata barazana ga kasashe masu raunin tattalin arziki kamar jamhuriyar Nijar, domin ita razana ko damuwa bata bar babba bata bar karami ba. Hasali ma tana haddasa matsaloli a cikin iyali da hanawa mutum yin aiki ne da kullum. Haka ma razana ko damuwa tana sawar mutum ya kashe kansa, wanda ma shine asahu na biyu na yawan mace-mace a duniya na mutanen da ke da shekaru 15 zuwa 29 a duniya.
Lequel représente désormais la deuxième cause de décès chez les personnes de 15 à 29 ans.
A lokacin da na tuntubi Malam Hassan Haruna mai kula da sha'anin sadarwa a hukumar asibitin Birnin Kwalli, ya yi mini ƙarin bayani game da wannan ranar ta yau ta kiwon lafiya ta duniya, musamman mutanen da ke cikin halin damuwa ko kuma razana a ko ina suke yi a fadin duniya.
Yau ne ƙungiya ta duniya ta lahiya ta keɓe don kula da lahiya. To in ka ce lahiya aka ce uwar jiki, don duk abinda ake yi duniya inda babu lahiya ba zai samu ba. To a yau bana wannan rana muna tuna da wannan mutane wanda suka razana, sai a kotun da cikin rayuwar duniya su razana. Waɗannan mutanen rayuwar duniya ma ba ta ce musu komai, su ganin suke ma da rayuwar san bata da wani. To waɗannan mutane ne wanda duk abinda ka kawo musu zance suna dibin kamar kawai ba daidai ba ne. Su ne yau ake tuna da su domin su ma a samu a ba su ƙwarin gwiwa da asusu a lokacin.
Haruna Mamman Bako na Birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga Birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.